أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأجمل من كلام تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 20 غواتن ذو الحجة hijiran ma'aikin sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1447 wanda ya daidai ga 6 ga watan 6 shekara ta 2026. A daidai wannan lokaci a markaz Barmanzo unguwa ta Kanya, domin ci gaba da karatunmu a cikin littafinmu mai albarka Kitabul Ahdari. Idan ban manta ba, sati da ya gabata mun sai a daidai gabar da malam ya mana bayani akan abin da yake da alaka da wanka, inda muka dauko gabatin daga fari. Malam ya gaya mana ga irin yanda ake wanka na ibada, kuma ya gaya mana irin abubuwan da suke sa mutum wajibi ne idan ya sami kansa a cikin wayannan halin dole sai yayi wanka. Inda muka tsaya daidai gabar da malam ya mana magana akan cewa duk lokacin da mutum idan bai da kudura ko kuma bai da karhin da zai iya amfani da ruwa, bai kamata ba malam, bai kamata ba wannan mutumin ya je ya kusanci iyalansa. Inda muka yi bayani akan cewa ita wannan gabar da malam ya kawo ta, wayansu malamai sun yi bayani akan cewa ba san inda malam ya dauko wannan bayanin ba, duk da cewa akwai ruwayoyi da dama da kuma maganganun malamai akan cewa koda mutum wanda yake mai bulaguro ne iya da damar da zai kusanci iyalansa. Kinannan yau za mu tashi a fasali na gaba, inda malam yake cewa faslun fi tayammum, shine babi wanda yake magana akan taimama. Faslun fi tayammum wa yatayammamul musafiru fi ghairi ma'siyatin wal maridu li faridatin aw nafilatin ويتيمم الحاضر الصحيح للفرائض إذا خاف خروج وقتها ولا يتيمم الحاضر الصحيح لنافلة ولا لجمعة ولا لجنازة إلا إذا تعينت عليه الجنازة. مالا يتي wannan fasalin yana mana bayani ne akan taimama. Abinda ake ce ma taimama ko kuma abinda ake nihi da taimama shine yin arwalla da kasa, wanda zai zamanto ita wannan taimama ita ce za ta zamanto kwatankwacin arwalla. A daidai lokacin da ya zamanto idan babu ruwan da za a yi arwalla, kuma lokacin sallah yayi, yaya ne mutum ya kamata yayi? Shine malam bayan yayi bayani akan arwalla sai ya zo yayi bayani akan wanka. Duka wannan bayanin da malam yayi ya mana bayani akan kadarin irin ruwan da ake yin wanka da kuma irin ruwan da ake arwalla. To yanzu kuma sai malam ya ce maka kamar wani mai tambaya ne zai yi tambaya, yace to malam, tunda da ruwa ake arwalla kuma da ruwa ake wanka, yanzu idan babu ruwa ya mutum zai yi arwalla ya mutum zai yi wanka? Shine sai malam ya ma fasali na musamman mai suna at-tayammum, zai ma bayani ga yanda ake yin taimama kuma ga irin lokutan da ya kamata mutum yayi taimama. Irin daga cikin abubuwan da suke ba mutum dama yayi taimama sune abubuwa kamar haka. Na farko, idan ya zamanto babu ruwa wanda za a yi arwalla ko kuma babu ruwa wanda za a yi wanka, wannan a lokacin nan ana iya yin taimama na harko kenan. Na biyu, idan ya zamanto mutum ne mai bulaguro a daidai lokacin da yana cikin daji iya da ruwa, amma wannan ruwan da yake wajen shi zai zamanto wannan ruwan ruwa ne wanda idan ya yi arwalla da shi zai zamanto bai da ruwan sha, ruwan zai iya karewa, ko kuma wannan ruwan da shi ne zai yi abinci. Idan ya zamanto wannan ruwan shi kadai ne wanda zai sha, to a wannan lokacin ma sai ya taimama ba tare da ya amfani da wannan ruwan ba. Sai gaba ta gaba, malam ya ce hallo, idan ya zamanto mutum yana tsoron ya taba wannan ruwan, misali yana jin sanyi kuma iya da, misali idan muka dauki mutum mai asma iya da asin misali yana jin tsoron idan ya amfani da ruwa mai sanyi zai iya shiga rashin lafiya to a wannan lokaci shi ma yana iya yin taimama sai gaba ta gaba ma da yace idan kuma hallo mutum ne wanda yake mara lafiya baya iya yin arwalla da ruwa ko kuma baya iya yin wanka idan ya kama shi to shi ma dai wannan mutumin yana iya yin taimama kenan wayannan sune gabbai kamar haka na farko idan ya zamanto babu ruwa mutum ne mazamni ne amma babu ruwan da zai yi arwalla a daidai wannan lokacin ya nema ya rasa yana iya yin taimama na gaba idan ya zamanto mutum ne dan bulaguro yana da ruwa amma wannan ruwan zai zamanto ruwan shi ne na sha idan yayi arwalla da shi zai iya karewa shi ma wannan mutum yana iya yin taimama idan mutum ne yana tsoron rashin lafiyar shi zata tashi idan yayi amfani da ruwa mai sanyi shi ma wannan mutum yana iya yin taimama idan mutum ne wanda bai da lafiya yana kwance bai da lafiya he yake tsoron mi idan ya taba ruwa wataƙila rashin lafiyar shi zata karu ko kuma zata dawo da ya fara jin sauki shi ma wannan mutum a wannan lokacin yana iya yin taimama kenan wayannan sune gabbai kamar haka wanda suke ya kamata idan mutum zai iya yin taimama idan ya kasance yana ɗaya daga cikin wayannan halukan da muka zana guda hudu bayan haka idan muka dauka yin taimama aya ce ta musamman a cikin alqur'ani idan muka dauki ayar da muka yi ta karantawa tun daga harkon littafin wadda take mana bayani akan arwalla da wanka duka wannan ayar gabaki dayanta a ƙarshen ta inda Allah yake cewa fatayamma musa idan tayyiba wannan shine gabar da take bayani akan mi akan arwa akan taimama kenan shi ma idan ya zamanto babu ruwa kenan ko baya haka idan muka leka ita wannan ayar ta sabka ne a wani lokaci hadisin Aisha ummul mu'minin da Allah tabbata a gare ta lokacin da suka yi bulaguro da Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka tai wata gazuwa da ake cewa gazwatu bani mustalaq a lokacin nan sarkata nana Aisha ta faɗi suna cikin daji sai aka tsaya neman sarka tare da Nabi Muhammad ana neman sarka a lokacin nan babu ruwan da za su yi arwalla hal aka samu wa'ansu daga cikin sahabban manzo Allah suka je suka iske Abubakar wanda yake shine mahaifi na Aisha suka ce mushi shin baka ga ba abinda Aisha ta aikata babu ruwa amma ta tsaye da manzon Allah a wannan guri a lokacin nan Abubakar ya isko Aisha yake dan zungurarta ya za ta tsaye da baya za ta tsaye da manzon Allah a daidai lokacin da babu ruwa a wannan gurin to ana cikin wannan yanayi babu ruwa a lokacin sai Allah ya saukar da aya ta taimama shine ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah yake cewa kaji ko irin albarka ta iyallan gidan Abubakar kun ga sanadiyar me yasa aka tsaya sarkar nan na Aisha ta bace ko bayan sarkar wannan ta bace aka tsaya neman ta babu ruwa a lokacin sai Allah ya shar'anta yin taimama sai ya zamanto har yanzu mutane suna amfani da mi da wannan taimama to bayan haka idan muka dauka akwai hadisai da dama wanda sahabban manzon Allah sun yawaita ko kuma wayansu za su kasance a cikin bulaguro ne busu da ruwa wani sai ya ijtihadi yayi taimama yayi arwalla idan yazo ya gaya ma manzon Allah manzon Allah ya ce mushi yayi haka idan muka dauki hadisin Imran bin Husain yake cewa wani lokaci suna cikin daji sun yi bulaguro da tare da manzon Allah bayan sun yi sallah sun kare sai manzon Allah ya ga wani mutum mu'tazilan ya kasance ya huta daga cikin mutane ma'ana bai yi sallah ba da mutane sai manzon Allah yake ce mushi me yasa baka yi sallah ba sai yake ce ma manzon Allah ai asabatnil janaba yake ce ma manzon Allah ai janaba ta same ni kuma babu ruwa a lokacin sai manzon Allah yake ce mushi ai yakfika an taqula hakaza ai yakfika an tafa'al ai ya isar maka da ka aikata kaza sai manzon Allah ya gwada mushi taimama ya buga hannayensa a kasa ya gwada mushi yanda ake taimama haka idan muka dauki hadisin Ammar bin Yasir yake cewa wani lokaci manzon Allah ya aike shi akan wata haja a lokacin nan sai janaba ta same shi bai san yanda zai yi ba shi dai ya san cewa ga yanda ake arwalla ai taimama amma yanzu shi kuma wanka ne ya kama shi sai yake cewa sai nayi birgima a kasa yanda jaki yake birgima da ya haka sai zo yake gaya ma manzon Allah sai manzon Allah yake ce mushi ai da ya ishe ka kafu ga hannunka a kasa kai haka akwai ruwayoyi da dama wanda suke bayani akan ga siffata ita wannan taimaman mu shiga cikin littafin malaka yake cewa wayatayammamul musafiru fi ghairi ma'siyatin wal maridu li faridatin aw nafilatin malaka yace wayatayammamul musafir malaka yace dan bulaguro wanda yake al musafir shine dan bulaguro wanda yake cikin bulaguro shine musafir malaka yace dan bulaguro zai iya yin taimama amma sai cewa yayi fi ghairi ma'siyatin sai kawo sharadi yasa idan ya zamanto wannan bulaguron da yayi ba yayi bulaguro bane akan sako wani irin sako wayan su malume sun yi bayani akan cewa irin sakon da shi wannan malume yake bayani anan wayan su malume sun ce idan ya zaman to misali wani haji ne aka yanke ma mutum yayi wata sharima misali yayi kasafi ga wani za a mai bulala ko kuma yayi sata za a mai bulala ko kuma za a yanke mai hannu misali yayi sata sai ya tsere to wannan himar yake cewa a wannan lokacin bai kamata ba yayi taimama ko kuma mutum ne wanda yayi bulaguro amma dai yana ɗaya daga cikin waɗanda suke tare mutane suna musu kwace wannan shi ma duka malamai sun yi bayani akan cewa shi ne wanda bai kamata ba yayi taimama anan sai malai yace wal maridu li faridatin aw nafilatin sai yace da kuma marar lahiya mutumin da ya kasance bai da lahiya yana iya yin taimama yayi sallawar take ta farilla salloli guda biyar asuba ce azhar ce la'asar ce magriba ce isha ce sai yace aw nafilatin ko kuma sallawar take ta nafila anan idan muka dauka nan malai sai ya kawo kaidi yasa bai kawo ba cewa ga dan ga wanda ba dan bulaguro ba ka hanya isa gabal sai ce waye wal maridu sai fara kawo wal maridu bayan ya kawo al musafir kenan idan muka leka wannan gabal asalin taimama ga wanda yake bulaguro shine aula ko wanda yake matahili ne ta yanda muka yi bayani akan cewa wanda ya kasance yana cikin bulaguro yana so yayi arwalla amma da ya leka ruwan shi sai ga wannan ruwan da zai yi arwalla kadan ne iya kadarin ruwan da zai sha ne ko kuma wanda zai ci abinci a lokacin nan sai ya taimama ko to sai malam sai ya fara kawo musafir shine wanda yake dan bulaguro shi yahi bukata akan cewa yayi economizar ruwan shi wanda ya dauka saboda idan mutum zai yi bulaguro sai ya dauki ruwa wanda zai yi guzuri da shi har ya isa inda zai isa to sai malam ya fara kawo bayanin cewa wanda ya kamata yayi taimama malam yace shine wanda ya kasance dan bulaguro ne sai ya kawo haka bayan haka sai ya biyo baya sai ya ce waye da kuma wanda yake almaridu almaridu shine marar lahiya wanda bai da lahiya sawa'un yana rishin lahiya a gida yake ko kuma a likita yake wannan duka dai ne in dai bai da lahiya malai sai ya kawo bayani ya ce waye li faridatin aw nafilatin malai ya ce yana iya yin taimama yayi sallah ta farilla ko kuma yayi sallah ta nafila shi wannan wanda yake marasa lahiya sai malai ya ce wayatayammamul hadiru sahihu shi kuma wanda yake ba dan bulaguro ba wanda yake zamne a cikin gari shine alhadiru sahih wanda yake a cikin gari kuma lahiyar shi lau ba tare da wata rishin lahiya ba shine malai yace lil fara'id idza khafa khuruj waqtaha sai yace shi kuma wannan zai iya yin salloli na farilla idza khafa khuruj waqtaha idan yaji tsoron lokacin sallah ya huta nan abin da malai yake so ya ga mana anan shine idan ya kasance kai ne kana cikin gari misali irin kana neman ruwa ko idan mu dauka misalin da yanayin da ake ciki yanzu na wahalar ruwa da ake ciki misali yau ruwa yazo a wacce unguwa yau ruwa bai zo ba anan yau yazo a can to lokacin sallah yayi kana so kai arwalla ka nema tsakanka da Allah ka nemi wannan ruwan kaf ka nema ka rasa kuma gashi ga lokacin sallah yayi ya za kai to anan sai malai yace wayatayammamul hadiru sahihu shi kuma wanda yake mazamni ne lahiyar shi lau lil fara'id zai yi taimama yayi sallawar take ta farilla dan me yasa sai yace idza khafa khuruj waqtaha idan yaji tsoron lokacin sallar wannan ya huta saboda ba uzuri bane kana zamne dan babu ruwa kawai ka bari lokacin sallah ya huce kace sai ka samu wannan ruwa yanzu idan muka dauka akwai wani sabon manzon Allah guda biyu wanda suna cikin bulaguro lokacin sallah yayi da lokacin sallah yayi sai suka yi taimama da suka yi taimama sai suka yi sallah gabaki ɗayan su bayan sun yi gaba a lokacin wannan bayan sun yi gaba sai aka samu ruwa shi ɗayan sai yayi arwalla sai saki sallah shi kuma ɗayan sai yayi saki sallah sai suka zo wajen manzon Allah sai manzon Allah ya ce musu kai da kai sallar ka ta ware da baka sake ba tayi kai kuma da ka sake a lokacin kana lada biyu kenan ni in dai lokaci zai huta abinda yake so da kai babu ruwa ka nema ka rasa ko Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah iya gurgudu tsakaninka da Allah a zuciyarka zaka gani shin ka nemi ruwan wannan da gaske ko kuma kana kiwuya ne ga inda ruwan yake bakka so ka tai kana kiwuya ka je ka dauko a wannan ba shi bane abinda malai yake bayani abinda malai yake bayani kana so kai arwalla ka nemi ruwa ka nema ka rasa sai malai ya ce a lokacin nan ga lokacin sallah yayi to shi kuma uzurin barin wannan sallar ba a baka damar ka bar sallah ba dan babu ruwa arwalla malai ce a lokacin nan sai kai taimama idan kai taimama sai ka zo kai sallarka. an fahimta kenan shine abinda mala yake bayani anan sai mala yace wala yatayammamul hadiru sahihu linafilatin wala lijum'ati wala janazati illa idza ta'ayyanat alayhi aljanaza sai mala ya kawo ma istisna'i anan sai yace wala yatayammamul hadiru sahihu linafilatin can baya malan yace maral lahiya yana iya yin timama ya sallar farilla ya sallar nafila ko amma nan sai mala yace shi kuma wanda yake lahiya shi lau da biyar rabi da ya ga bai samu ruwa ba mala yace yana iya yin timama ya sallar wacce ta farilla ko amma nan sai ka kaiji yace wala yatayammamul hadiru sahihu linafilati sai yace shi kuma wanda yake mazamni ne lahiya shi lau bai dacewa yayi nafila yayi timama yayi nafila abinda mala yake bayani anan sai yace wala lijum'ati sai cewa ya hallo bai dacewa yayi sallar juma'a da taimama sai yace wala janazati kuma bai dacewa yayi sallah ta janaiza yazo ya bi sallah ta janaiza ko kuma ya jagoranta ai illa idza ta'ayyanat alaihi aljanaza sai dai idan ya zama to lokacin sallar wannan yayi ta janaiza a lokacin nan babu ruwa nan idan muka dauka me bambanci tsakanin sallar juma'a da sallolin wayannan guda biyar ba bambanci ko duka salloli ne nani na farilla ko sallah ce ta azhar ita wannan sallar juma'a sallah ce ta azhar idan ka zo masallaci an kare sallar juma'a mi zakai azhar zakai ko kenan babu bambanci nan idan muka dauka nan da malan ya kawo istisna'i yasa da yace wanda yake mazamni ne lahiya shi lau bai kamata bai yayi nafila yayi timama yayi nafila kuma sai ya kawo sallar juma'a yasa wayansu malamai suka ce za a dauki wannan magana ta fari da malan yace ni nafilatin kaliya kaliya yayi timama domin yayi nafila amma kuma idan muka dauka ita nafila wani lokaci za ta kama mutum yana tsakar tahiyya yana so yayi sallah kuma wani lokaci kana iya yin tahiyya kana iya yin sallar nafila a lokacin da kake sama abin hawanka ko akwai hadisai wanda suke ingantattu suna bayani akan haka kuma hallo idan muka dauka nan da malan ya kawo sallar juma'a yasa sai yazo yayi muqarana tsakanin nafila da sallar juma'a me yasa malan yayi muqarana anan illa anan ita ce malan yana ganin cewa ita sallar nafila ai ita ba dole bace a gare ka ko ba dole bace dan mi zaka mata mi dan mi zaka mata taimama kai ta ka bari in ka samu ruwa sai ka yi ta ko in kana so idan ka samu ruwa tsakar dare sai ka kwana kana yin sallah shine abin da malan yake gani ana amma ita kuma sallar juma'a malan sai yake gani cewa nan malan ya leka girman sallar juma'a ne sai yake ganin cewa bai kamata ba a ce sallar juma'a a ce a zo a mata taimama a zo a yi sallah a manzali ani a ganin malan kenan amma idan muka dauka daya ne da lokacin wacce sallah ta yi wannan sallah asuba ce ta yi bakka da ruwan da za ka yi arwalla sai ka zo ka yi taimama sai ka yi sallah ko sallar ka ta yi in aka shima ka samu ruwa ba sai ka sake sallah ba an fahimta idan ka zo sallar juma'a ita ma dai lokacin ta yayi a lokacin nan babu ruwan da za ka yi arwalla a lokacin nan kana iya yin taimama ka yi sallar juma'a kuma sallar ka ta yi an fahimta sai malam ya ce wala janazatin haka sallar jana'iza duk da ma akwai wayansu malamai wayanda suke ganin cewa ita sallar jana'iza ko babu arwalla ana iya yin ta wannan mas'ala ce khilafiyya akwai sabanin malamai akan ta ba shi zamu karanta ba kawai abin da yake ko sallar juma'a ce ko sallar jana'iza ce duka wannan kana iya yi musu taimama idan babu ruwa kai arwalla kai taimama kai sallah kuma sallar ka ta yi bayan ka kare ka samu ruwa ba dole bane sai ka sake sallah an fahimta kenan wannan shine abin da yake anan a dunkule abin da malam yake so ya gaya mana shine na farko taimama wanda yake marar lahiya wanda yake dan bulaguro yana da dama yayi taimama yayi sallah ko haka marar salahiya yana da dama yayi taimama yayi sallah ko to haka shi ma dai wanda yake mazamni ne a gida yana zamna a gida bai samu ruwa ba yana iya yin taimama yayi sallar shi ta farilla yayi sallar shi har ta juma'a ita ma sallar farilla ce an fahimta haka sallar jana'iza ita ma malam yace kana iya yin ta idan baka samu ruwa ba ka zo kai taimama ka zo kai sallah wannan shine a dunkule abinda malam yake mana bayani anan kuma idan muka dauka hadisin Umar bin Khattab shi ma da ya rawaito hadisin wannan Imran bin Husain da muka karanta yanzu yake cewa kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin yace mun kasance wani lokaci tare da manzon Allah a cikin wani bulaguro fa salla bin nas fa idza huwa bi rajulin mu'tazil manzon Allah yamma mutane sallah bayan an kare sai yaga wani mutum a kotir bai sallah ba manzon Allah yace mishi ma mana aka an tusalli me ya hana ka kai sallah bawon Allah sai yace ma manzon Allah asabatni janaba wala ma yace ma manzon Allah ai janaba ta same ni kuma babu ruwa manzon Allah yace alayka bis sa'id fa innahu yakfika manzon Allah yace ai kana iya yin taimama da kasa wannan ya isar maka sai kai sallah kenan kawai idan zaka yi sallah babu ruwa kawai zaka kudurci niyya ce tsakaninka ne da Allah duk abin da zaka yi ko abin da ka boye a ranka Allah ya sani abin da ka bayyana Allah ya sani idan kana kiyuya ne kaje ka samu ruwa kai arwalla wannan idan kai Allah ya sani idan da gaske baka samu ruwa bane ba Allah ya sani kawai a takaice idan babu ruwa arwalla kana iya yin temama ka zo kai sallah kuma sallar ka tayi bayan ka kare sallah ka samu ruwa ba sai ka sake sallah wannan shine a takaice a dukkule abinda malamin yake mana bayani anan sai gaba ta gaba malamin yace fara'idu tayammum can bayan mun yi ta karanta akwai fara'idul wudu akwai fara'idul ghusl ko akwai farillai wanda suke wajibi ne idan mutun zai yi arwalla dole sai ya zo da su inda muka yi bayani cewa idan mutun ya zo yin arwalla mu dauka misali wanke huska yana daga cikin farillan arwalla ko can mun yi bayani cewa duk wanda ya zo yi arwalla ya mance huska idan ya sallah ya sake sallah ko to wannan shine bambanci tsakanin farilla da kuma fada'il da kuma sunan akwai bambanci tsakanin abin da yake wajibi akan ka da abin da yake mustahabbi da abin da yake sunna ne can mun karanta abin da yake fara'id ne idan mutun ya mance ko da yayi sallah sai ya saki muka ce hannu mutun ya mance in yayi sallah yayi ne sai ya saki ko yana daga cikin mi farillan arwalla haka muka ce wani lokaci manzon Allah ya ga wani mutun yana sallah a bayan kawashi akwai wani guri inda ruwa bai taba ba ko manzon Allah ya umarce shi akan cewa ya je ya saki arwalla ya zo ya saki sallah wayannan me yasa saboda ya bar mi ɗaya daga cikin farillai to haka ita ma dai wannan temamar akwai abin da idan baka yi ba temamar ka ba kai ba shine sai malamin yace ma fara'idut tayammum yace farillan ita wannan temamar yaya ne suke na farko malamin yace anniya kun ga duka abin da muka zo sai malamin sai ya kawo anniya a fari ko kun ga ita wannan niyya tana ɗaya daga cikin manya-manyan abubuwa a cikin wannan addini duka abin da zaka yi idan baka yi niyya ba kai a banza wannan shine manzo Allah yake cewa innamal a'malu binniyat duk abin da zaka yi arwalla zaka sai kai niyya ko can muka ce idan ka zo yin wanka kawai baka yi niyyar wanka ba sai misali kana da janaba kana so kai wanka kai sallah ko ya waje ba gare ka ko yanzu a lokacin nan kawai sai ka zo ka shiga dushi sai da ka fara wanka bayan ka ida sai ka ce kai ashe ina da janaba wannan wankan ya zama tu wankan janaba yayi bai yi ba ko saboda babu sharadin ni babu sharadin niyya haka idan mutum ya je arwalla ya zo ya samu sahani ya kawo ruwa ko kuma a fanko ya zo ya kawo ruwa kawai sai ya zo ya arwalla yanda take komai na arwalla yayi amma a lokacin da zai yi shi ba ne arwalla yayi ba sai bayan ya kare kawai sai ya ji ladan ya kwada kiran sallah sai ta yoni azna wanke jiki na mai da ta arwalla tayi ba tayi ba saboda ni saboda babu niyya to sai yasa za ka ga duk baban da malam ya kawo maka sai ya ce ma a cikin wannan farillan akwai anniya wajibi ne idan zaka aikata abu sai ka kawo niyya manzo Allah yace innamal a'malu binniyat duk abin da kai wannan niyya ta ka ita za mu hukunci ita kuma niyya mahalluha alqalb ko azuciya ake yin ta wa talaffuz biha bid'a ka zo kai furucin ta kace zan yi niyya in yi arwalla zan yi niyya in yi sallah wannan malamai suka ce ibnu tayyiba yace wannan bid'a ce wannan shine gaba ta gaba malamai yace wasairut tahir shine ka samu guri wanda yake tsarkakacce bai yiwa ka je gurin inda ake zuba da inda ake zuba da kashi koko inda mutane suke bawali ka zo kai taimama a wannan guri wannan bai kamata ba sai yasa malamin yace wasairut tahir shine wanda yake guri kasa wanda take mai tsarki a wannan gurin ake sai malamin yace wa mas'ul wajhi shine a wanke huska da kasa ana wanke huska shahwa ce ake ko shine sai a shahi huska sai gaba ta gaba malamin yace wa mas'ul yadaini ila al-ku'ayn sai a shahi hannu zuwa tsintsiyar hannu bakin nan kenan sai ya ce wadarbatul ardul ula da kuma bugan kasa na farko sai ya ce wal faulu da gaggautawa idan ka fara so ake kai ka kare ka shiga wani abin daban sai ya ce wadhuli waqti ya zamanto lokacin da za ka yi wannan temamar kar ya zamanto yanzu misali amidi a ba amidi ba misali dizar ko anzar ka ce ai har yanzu ban da ruwan da zan yi sallah azhar ka ce bari in yi temama tun dizar ko anzar batai ba malamin yace sai sa malamin yace ma wa dukhuli waqti shine shigan lokaci a wani lokaci ake so ayi temama a lokacin dalimu da ladan ya kwada kiran sallah lokacin yayi bakka da ruwa a lokacin sai kai temama sallah ka tabarka wannan shine dukhuli waqti sai malamin yace wattisaluhu bis salati da kuma sadar da wannan temamar da sallah bai dacewa kai temama yanzu kake jiran sallar al'asr misali bayan azhar kai azhar ka kare sai kake jiran da asar ta zo kuma da wannan taimamar wannan shine abinda malam yace bai dacewa shine malam yace wattisaluhu bisalati kana yin wannan taimamar kai tsaye abinda ake so a gare ka ka shiga wani aiki lokacin sallah yayi dama lokacin da kai ta sai yasa da malam ya kama gaba ta fari sai yace ma dukul waqti to bayan yace ma dukul waqti lokacin ya shiga me ya kamata kai sai malam yace ma wattisaluhu bisalati sai ka sadar da wannan taimamar taka da kai kai tsaye ka gama ta ne da sallah kenan kana yin taimama kai tsaye zaka je kai sallah ba tare da ka jira wani lokaci ba idan ya zama to sai ka jira wani lokaci taimamar ka ba ta yi ba saboda kai a lokacin ba lokacin sallah bane an gane shi kuma daga cikin farillanta wajibi ne sai lokacin sallah yayi malam yace idan muka dauka anniya kamar yadda muka yi bayani tana ɗaya daga cikin abubuwan da wajibi ne idan mutun zai yi sai ya kawo ta wajibi ne niyya idan zakai sai ka zo da ita idan ka zo babu niyya sai zaman to zakai abinda kake duk kayi shi ne a banza wanzu Allah yake cewa innamal a'malu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa wannan shine sai malam yace wa sa'idut tahir abinda yake ce ma as-sa'idut tahir shine malam yace wa huwa ma sa'ada ala wajhil ard shine abinda yake kasa sai yace min jinsihi min turabin na daga kasa aw ramlin ko kuma riri aw hajarin ko kuma dutse aw saljin ko kuma kankara irin guraren da ya zama to akwai kankara aw khadhari ko kuma guri wanda yake mai damshi sai malam yace aw nawi ko kuma wani abu kwatankwacin haka wannan shine abinda malam yake cewa sa'idul tahir Allah yace fatayammamu sa'idan tayyiba kenan sa'idul tahir shine guri wanda yake tsarkakakke wannan gurin in ma ya zama to guri ne wanda yake kasa kana iya taimama inda gurin mai tsarki ne ko kuma guri ne wanda yake mai rere malam yace shi ma kana iya yin taimama aw hajarin ko kuma guri wanda yake mai dutse malam yace shi ma kana iya yin taimama ko kuma guri wanda yake saljin guri wanda yake mai kankara irin guraren da ana koyi ne shi ko wannan shi ma malam yace kana iya yin taimama a wannan gurin aw khadhadin ko kuma malam yace ko kuma guri wanda yake mai damshi irin gurare mai tafo za ka ga wani guri kullum a wani lokaci za ka ga irin gurare kullum za ka ga gurin damshi gare ya to malam yace a wannan gabar ma a wannan gurin kana iya yin taimama a wannan gurin idan muka dauka yin taimama ba karaman sauki bane ba wanda manzo Allah ya zuma al'umma shi da shi shine manzo Allah yake cewa utitu khamsan lam yuktahunna ahadan qabli manzo Allah yace an bani abubuwa guda biyar wanda ba wani annabi kafin zuwa na daga cikin su manzo Allah da yake zana yace ni surtu birru ko can gaba ta gaba sai yake cewa wa ju'ilati liyal ardu masjidan wa tuhuran fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salah falyusalli manzo Allah yake cewa sai aka sanya min cewa kasa ta zamanto guri ne wanda yake mai tsarki ga al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace fa ayyuma rajulin min ummati duk wani mutum daga cikin al'ummata adrakathu as-salah idan sallah ta same shi manzo Allah yace falyusalli zai iya yin sallah a wannan gurin shine kai taimama a wannan gurin da kake idan kai taimama kuma ka zo kai sallah a wannan gurin sallar ka tayi taimama ka tayi wannan shine abinda manzo Allah yake faɗi kenan idan muka dauka guri mai tsarki shine abinda malam yake bayani akan as-sa'id tahir guri wanda yake mai tsarki a wannan gurin ne ake yin taimama haka idan muka dauki hadisin abi jahm yarda Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yake cewa fi tayammumun nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jidal yake cewa wani lokaci hadisi ne wanda yake Bukhari da Muslim duka sun mutar da shi yake cewa wani lokaci manzon Allah yayi taimama a cikin katanga idan muka dauka katanga me a cikin katanga burgi ko to amma akwai gabar da malam zai kawo mana akan cewa ba a yin taimama da burgi wani irin burgi shine abin da zamu leka ko kenan mun zo gabar zamu bayani malam ya ce wa mashul yadaini wal wajhi da kuma shahwar hannu ba kasa bace mutum zai kwaso a hannu an fahimta ba kasa bace zaka kwaso sai ka zo ka wanke hannunka ga baki ɗaya da wannan kasar a'a ba haka bane ko kuma ka kwaso kasa ka zo ka watsa a fuskarka a'a ba haka nan bane ba nan da malam ya ce wa mas'ul yadain nan almas'ul shine shahwa kenan kasal idan ka dauko ta shahwa ta ne zaka yi a hannunka wal washi da kuma fuskarka duka zaka shahwa ta ne Allah yake cewa famsahu bi wujuhikum wa aydikum ko haka da Allah yake cewa ku shahwa akan fuskokin kuma da hannayen idan muka dauka idan mutum zai zo zai yi taimama ya zai na harko zaka zo ka samu guri ne wanda yake mai tsarki ko kamar yadda malam ya bayani ana sai ka bude hannayenka sai ka buga hannunka a kasa idan ka buga hannunka a kasa sai ka taso in ma kai haka zai zamanto hannunka ya dauko ko kura ko kuma waɗansu itace misali a gurin sai ka hushe shi da bakin ka ko kuma kai haka ka kakkabe bayan kai haka ko sai ka shayi wuskarka idan ka shayi wuskarka sai ka ma hannunka haka da zahirin shi da kuma cikin shi a lokacin nan ka kare timama ta kare sai ka je kai sallah kai a wannan wannan shine abinda ake cewa mi abinda ake cewa timama an fahimta kenan kun ga sabanin hadisin da muka karanta da zuwan da Ammar bin Yasir yake cewa shi birgima ya yi a lokacin da zai yi timama sai manzo Allah yake ce mishi ai da ya ishe ka ka buga hannunka ka kakkabe ka ka shawa usa ka wannan ya ishe ka gaba ta gaba malai yace al-muwalatu shine kawai daga ka zo ka tuda da kuma al-fawdu kawai daga ka dauko wannan kasal ba tare da shintiri ba kana saukarwa idan ka kakkabe kawai ka shawa usa ka ka shawa a hannunka ka kare sai ka shiga kai sallah wannan shine abinda malai yake bayani anan sai malai yace wa dukhulul waqti da shigan lokaci Allah yace
salatul
asha idan kuka tashi yin sallah kai tsaye kenan kenan shine idan kuka tashi yin sallah kai tsaye a lokacin nan kawai lokaci daga ya shiga sai kai timama sai malai yace wa tisalu bi salati sai ka gama wannan timamar taka da yin sallah ba tare da ni ba tare da shinkirta ta ba shine abinda malai yake mana bayani anan sai gaba ta gaba malai yace wala yajuzu bil jassi bayan malam ya maka bayani a irin guraren da ake yin timama na farko muka ce kana yayi a guri wanda yake mai kasa ko kuma guri wanda yake mai rere ko kuma guri wanda yake mai damshi ko kuma dutse yanzu malam zai ma bayani a irin guraren da bai kamata ba mutum yayi timama na farko malam ya ce wala yajuzu bil jassil matbukh abinda yake ce ma al jassil matbukh kuna shine malam yana nihin suminti bai dacewa ka zo ka isko suminti ka buga kai timama shi shine abinda malam yake bayani ana sai na gaba malam yace wal hasir abinda yake ce ma al hasir shine tabarma kada ka zo ka isko tabarma ka bugi tabarma ka kakkabe ka shawa a wuska ka ce kai timama a malam yace wannan shi ma bai dacewa sai malam yace wal hashabi ko kuma icce bai dacewa ka zo ka dauki icce ka zo ka bugi icce ka ce kai timama malam yace wannan shi ma bai dacewa sai malam yace wal hashish ko kuma ciyawa ka isko ciyawa icce ko ma wani irin icce ne bai dacewa kai timama shine abinda malam yake bayani ana sai yace wal hashish haka ita ma ciyawa ko wata irin ciyawa ce ciyawa gushiya ce ciyawa ce wacce kalal duka kowace duka irin ɗaya ce abinda malam yace shi ma duka bai dacewa mutun yayi timama a wannan guraren sai malam yace wa nahwi da kwatankwacin haka amma sai malam yace wa ruhisa lil maridi fil kha'itil hajari wattubi sai malam yace amma kaga wanda yake marasa lafiya zamu ga kullum addini yana bambanta tsakanin wanda yake da uzuri da wanda bai da uzuri zaka ga wanda yake da uzuri marar lafiya aka ce mushi manzo Allah yace idan zaka yi sallah bayan ka zo ka yi timama kana kwance manzo Allah yace in zaka yi sallah a tsaye zaka yi ko sai ka kasa manzo Allah yace sai ka zauna manzo Allah yace idan ka kasa a zaune manzo Allah sai ka kwanta a hannunka a gefenka na dama manzo Allah yace idan ka kasa sai kai ishara duka menene wannan sauki ne wanda addini ya zo da shi kowane lokaci addini zai zo ne akan cewa kullum addini yana so ya zo a cikin sauki ne ba tare da an baka wahala ba idan kaga mutum yana shan wahala a cikin addini to wata bid'a ce ya zo ya kirkiro ma kanshi wanda ba manzon Allah ya zo da ita ba amma abinda manzon Allah ya zo da shi kowane lokaci sauki ne Aisha take cewa babu wani sauwa da aka taba zo ma da manzon Allah akan cewa ya zaban ma al'ummar shi malam yakun isman idan bai zaman to sako ba manzon Allah sai ya zabi abin da yake mai sauki ga al'ummar sa shine azizun alaikum ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim haka manzon Allah yake kowane lokaci manzon Allah yana so ya dauki abin da yake mai sauki ne ga al'ummar shi wannan shine rahama ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan nan idan muka dauka sai malam yace wayannan abubuwan da ya zana ma yace bai dacewa ka yi timama da su amma sai yace wa ruhisa lil marid amma kaga wanda yake marar lafiya shi anni an mai ruhsa an sawwake mai ga wayansu abubuwa kamar haka sai malam yace fil kha'itil hajari katanga war take ta dutse marar lafiya ne a kwance a gida yana kwance bai lafiya yana so ya yi timama malam yace kawai yana iya buga hannun shi cikin wannan katangal kawai ya shawo a wuskar shi ya shawo a hannunsa yayi sallah wannan shine abinda malam yake bayani anan sai yace wa tudi ko kuma burgi ana iya dauko mai burgi marar lafiya ne a kwance a gidan likita ana iya dauko burgi ko kuma wani dutse a kawo ake mishi a saman gadan shi ko kuma a kote daga zai yi taimama sai a miƙo mishi sai ya shahe shi ya shaha a huskar shi da hannun shi ya wadata mishi sai ya salla wannan shine abinda malam yake bayani anan sai ya ce illam yajid munawilan ghairi idan ya zama to nan da malam yace yana iya bugan katanga yayi sai ya ce sharadi guda ne idan ya zama to wannan mara lafiya yana kwance bayar lafiya babu kowa a kusan shi sai ya buga katanga yayi yayi taimama yayi sallah ko amma idan ya zama to akwai wanda zai iya bashi abinda zai yi taimama me zai bashi sai malam yace sai ya dauko mai ko burgi ko kuma dutse ya kawo mishi wannan shine aula abinda yake kamata kan ya bi katanga an fahimta kenan idan ya zama to akwai wanda zai iya mai ko mai dutse ko kuma wani burgi yayi wannan taimamar da shi ba sai yayi da katanga ba a lokacin da ake yi a katanga shine idan ya zama to malam yace illam yajid munawilan ghayru idan ya zama to babu wanda zai mai ko mai wannan dutsen ko kuma wannan burgin to a wannan lokacin malam yace yana iya bugun katanga yayi sallar shi kuma tayi an fahimta wannan shine abinda malam yake bayani anan idan muka dauka nan da malam ya kirkiro wa'annan abubuwan yace bai dacewa ai idan muka dauki sumunci wanda yake sumunci da yayi to can bayan ma malam yayi bayani abinda ya zama to ba dan adam bane ya kirkira shi ya juya mishi kamar shi wannan shine abinda yake bayani yanzu dutse an juya mai kamar shi dutse yana kamar shi ko kana iya taimama da shi kasa kana iya taimama da ita ko guri mai damshi kana iya taimama da shi amma abinda ya zama to dan adam ne yazo yayi kera wani abu da shi irin suminti malai yace to wannan bai dacewa mutum yazo yayi taimama da wannan suminti shine abinda malai yake mana bayani ana Allahu a'lam sai gaba ta gaba malai yace sunnu tayammum sunnoni na ita wannan taimamar malai yace wa sunanuhu tashhidus sa'id al-yadayhi wa masuma bainal qu'aini wal mirfaqaini wat tartib sai malam yace akwai sunnoni na ita wannan taimamar can bayan mun yi bayani akan cewa ga abin da yake sunna ga abin da yake farilla muka ce abin da yake idan mutun ya mance sunna ko a arwalla ko a wanka idan mutun ya mance sunna sai ya zo ya salla muka ce sallar shi tayi ko to haka a taimama ma idan baka aikata hakan ba idan ka zo kai sallah sallar ka tayi sai na horko malam yace tashjidus sa'id lil yadayn can malam da ya kawo mana farillai ta yi so daya ke bugun kasa ko to nan kuma a cikin sunna sai malam ya kawo wa tashjidus sa'id asabanta wannan kasal idan muka dauka can arwalla ma so nawa ake arwalla muka ce ana iya yin so daidai ko ana iya yin so bibi ko ana iya yin so uku ko amma sai muka kawo sharadin cewa wanda yayi so uku da wanda yayi so daya da wanda yayi so biyu ba dai bane ko haka ne ko to yanzu nan sai malam yake mana bayani cewa can ya ga ma ga abin da yake wajibi akan ka shine ka bugi kasa so daya yanzu kuma sai yake ce ma a sunna kana iya sakewa wannan bugun kasa sai ya kawo hadisin jabir yarda Allah su tabbata gare shi yake cewa at-tayammum darbatun lil wajhi wa darbatun lil zira'aini lil mirfaqaini jabir yarda Allah su tabbata gare shi yake cewa ita taimama akwai bugun kasa da za ka yi na farko ka shayi muskarka akwai bugun kasa na biyu da za ka yi ka shayi hannunka wannan shine abinda su wa'annan malamai suka yi fusha akan shi hadisin yana nan daru utni su suka hutar da shi kuma hakim ya sahaha shi ya ce ingantacce ne wannan hadisin kuma idan muka dauki hadisin Umar yarda Allah su tabbata a gare shi wani lokaci yake cewa wani mutum ya wuce ta wajen Ali bin Abi Talib a lokacin nan ya huto daga biyan bukata sai aka mishi sallama sai bai amsa ba da bai amshi sallama ba bayan ya huto sai ya zo ya bugi katanga so biyu ya taimama kenan sannan ya maida wannan sallamar da aka mishi sai wayansu malamai suka ce so biyu ya buga anan shi ma wannan ya zama hujja ne akan cewa taimama za a bugi kasa so biyu sai gaba ta gaba malai ya ce wa tartibul masjid a jerantar da wannan shahawar da za ka yi kala ka fara shahawar hannu ka yi ka shayi huska wannan yake fara shahawar huska ake fara shahawar an fahimta kenan idan ka buga ka kakkabe sai ka shayi buska ka da harko kayan ka ka goga hannunka wannan ya wadata su maka kuma idan muka dauka nan wayan su malamai suna cewa idan za ka yi wannan taimamal sai ka shayi tun daga nan hannun an fahimta wayan su malamai sun kawo magana akan cewa bayan ka shayi buskarka da hannayenka sai ka kawo hannun amma abin da yake idan ka shahi bakin nan ma wannan ma ya wadata su maka taimama ka tai Allahu a'lam kina wannan shine siffa ta taimama sai malai yace gaba ta gaba fada'il shine mustahabbi na farko akwai at-tasmiya can baya muka dauka mun yi bayani cewa wanda ya arwala ya mun ce bismillah arwalar shi tayi ko ba tayi ba wanda zai arwala ya mun ce bismillah arwalar shi tayi ko ba tayi ba muka ce arwalar shi tayi ko haka ne ko to haka sai nan ma malam sai ya kawo da cikin mustahabbi idan zaka yi taimama ana so kai taimama kai tasmiya kai bismillah amma idan baka yi ba kai sallah sallar ka tayi an fahimta sai malam ya ce wa taqdimul yumna ala al-yusra gabatar da dama akan hagu sai ya ce wa taqdimu zahirul zira'i ala batinihi wa muqaddimihi ala mu'akhirihi ya zaman to ka fara shahwa akan hannun wannan bayan ka goge huskarka gabaki dayanta abin da yake na gaba shine ka shayi hannunka da dama da fari sannan ka shayi hannunka da hagum ciki dojin shi shine abin da malai yake bayani anan akan mustahabbai a gurgushe mu dauki abin da yake da alaka da nawaqidin tayammumi duka ɗaya ne malai yace wa nawaqidu kal wudu'i abin da yake warware arwalla wancan idan kai arwalla da ruwa muka ce ga irin abubuwan da suke warware ma arwalla ko na warko mutum yayi iska ko ko kuma yayi bawali ko kuma yayi bayan gari ko ko kuma wani abu ya wuta daga cikin shi ko muka ce wannan arwalar shi ta yi ne ta warware ko to malam sai ce ma yayi to nan ma ita ma wannan saboda ita taimama ita ce kwatankwacin arwalla idan aka ce babu ruwa ni zai taimama zai ko to wannan taimama ita zata zamanto ta maye gurin wannan arwallar da bakai ba sai malam ya ce amma ni wala tusalli faridatani bitayammumin wahid amma sharadin bai kamata ba kai sallar farilla guda biyu da taimama guda misali yanzu ka zo za ka yi taimama baka samu ruwa ba za a yi sallar magarba sai ka yi taimama kai sallar magarba malam ya ce wai bai dacewa ka yi taimama ka yi sallar magarba kuma ka zo ka yi sallar isha da wannan taimama shine abinda malam yake cewa wala tusalli faridatani bitayammumin wahid malam ya ce bai dacewa ka yi sallar taimama ka yi sallar guda biyu ta farilla da taimama guda sai dai ka zo mi kai idan kai za ka yi ta magarba kai taimama sai ka zo idan za a yi ishahar lo baka samu ruwa ba sai ka sake mata wata taimamarka sawa'u kai wani hadasi ko ba kai ba kai bawali ko ba kai ba a lokacin nan dole idan za ka yi wannan ishahar sai ka sake mata ne sai ka sake mata taimama wannan shine bambanci tsakanin taimama da arwalla ko ita arwalla kana iya yin salloli masu yawa da ita ko kai sallar magarba kai sallar isha kana so kai sallar azhar kai sallar da asar in dai arwallar ka tana nan ko amma sharadin taimama malai yace bai dacewa ayi taimama ayi sallah guda biyu ta farilla da taimama guda daya kenan idan kai magarba kai taimama isha ma in ka zo wajibi ne sai ka sake wata taimama sai malai yace wa man taimama li faridatin jaza lahu nawafil sai malai yace wanda yazo yayi taimama yayi sallah ta magarba malai yace yana yin sallar nafila amma can baya malai yace bai dacewa kai taimama kai nafila ko amma nan misali za a yi sallar magarba baka samu ruwa ba sai kai taimama kai sallar magarba bayan kale sallar magarba sai malai yace maka jazalahu nawafil malai yace yana iya yin sallar nafila a lokacin da ya kare wannan sallar sai ya ce ba'daha a lokacin nan kai tsaye kenan an fahimta kenan idan ya zamanto ka'ida sallar farilla ce kai tsaye akwai nafil fulori da kake yi sai ka tashi kai ta ba sai ka sake taimama ba sabanin idan farilla ce zaka sake an fahimta sai malai ya ce wa masul mushaf shawal taba littahi can baya mun yi bayani akan cewa taba littahi sai mai arwalla ko to haka idan kai taimama kana taba mai littahi sai ya ce wa tawaf haka shi ma yin tawafi wa tilawatul qur'an haka karatun alqur'ani sai malai ya ce inna wa zalika wattasalat bis salati idan yayi niyya akan wannan ka shigo masallaci da taimama a lokacin nan an yi sallah an kare malai ya ce kana yin nafila bayan ka kare wannan nafilar ka dauki qur'ani ka karanta da wannan nafilar taka amma idan wata sallah ta isko ta farilla a lokacin nan malai ya ce a lokacin sai ka tashi ka je ka nemi ruwa idan baka samu ruwa ba wannan taimama taka zaka ci gaba kai sallah da ita ba a'a bale ce sai ka sake yin wata taimama sai ka zo kai wannan sallar ta farilla an fahimta shine abinda malam yace sai yace walam yakhruju inda lokacin bai fita ba sai malam yace wajaza bi tayammumin nafila kullu ma zakara illa faridatan yace duk abinda malam ya zana ma anan baya kana iya yin su da taimama sai yace illa faridatan sai dai sallawar take ta farilla kamar yadda muka yi bayani guda biyu ko sai malam yace wa man sallal isha bi tayammum wanda yayi sallar isha da taimama kamal shafa'i wal wutr sai ya tashi zai yi shafa'i da wutri ba adahuma min ghairi ta'khirin ba tare da ya jinkintar da su ba misali bayan kai sallar isha kai tsaye malam yace kana iya yin shafa'i da wutri amma idan ya zamanto bayan kai sallar wannan isha da taimama sai ka tashi ka tai shi a ninka misali ka tai gida sai kake so kai shafa'i da wutri a lokacin nan malam yace a idan sallar wannan za ka yi sai ka sake mata taimama daban an gane amma idan ya zamanto a cikin masallaci ne kai sallar isha ka kare da taimama kana so kai shafa'i da wutri malam yace kai tsaye malam yace min ghairi ta'khiri ba tare da kajin kirta ta ba malam yace a lokacin nan kana iya yin mi wannan shafa'in da wutri sai malam yace wa man tayammam min janabatin duk wanda yazo ya taimama sanadiyar wata janaba ta same shi fala budda min niyyatiha malam yace washibi ne akan shi sai yayi niyya to ai dama can bayan mun yi bayani akan cewa duk abinda zakai sai kai ni sai kai niyya ko to haka duk abinda zakai nan da malam ya kawo sharadin nan yace fala budda min niyyatiha dole sai kai niyyarta janaba ce gare ka babu ruwa to dole sai kai niyyar taimama kayin kai sallah wannan shine abinda malam yake bayani anan idan muka dauka hadisin na da muka karanta wayancan sahabban guda biyu wayanda suka tai suka yi sallah bayan sun kare sallah a lokacin nan shi ɗayan ya sake manzo Allah yace kai da baka sake ba sallar ka ta yi kuma kai da ka sake zai zamanto manzo Allah yace mai yace mishi laka ajru marratayn kana da lada guda biyu kenan idan ka zo kai sallah da taimama bayan ka kare sallah sai ka samu ruwa ba dole bane sai ka sake sallah wannan sallar ta ka ta yi yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma abinda manzo Allah yace shine hujja a gare mu abinda manzo Allah yace da shi jami aiki abinda yazo da shi yace ai wannan shine wa ma atakumur rasulu fa khuduhu wa ma nahakum anhu antahu abinda manzo Allah yazo muku da shi shine za ku yi manzo Allah yace ma sahabbansa abinda na umarce ku yi kokari ku zo da shi kwatan kwaci iya gurgudan ku abinda na hane ku ku yi kokari ku bar shi ga baki ɗayan shi yaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan muka dauka nan a gurguje a dunkule abinda malam yake mana bayani akan wannan babi na taimama na farko malam yace wanda yake dan bulaguro yana iya yin taimama idan yana tsoron ruwan shi ya kare yana iya taimama yayin sallah ko haka mara lahiya idan yana tsoron rashin lahiyar shi yana iya taimama yayin sallah wanda yake lahiyar shi lau kuma ba dan bulaguro ba ba mara lahiya ba ko ba dan bulaguro ba yana zamne a garin su a gidan su bai samu ruwa ba malam yace lokacin sallah yayi a lokacin yana iya yin taimama yayin sallah kuma sallar shi tayi kuma haka idan muka dauka idan yazo yayin wannan taimama yayin sallah malam yace kai tsaye yana iya yin nafila a lokacin da yayin wannan sallar haka yana iya karatun alqur'ani da wannan sallar tashi amma sai ya kawo ma sharadin cewa akwai irin abubuwan da suke warware wannan taimama muka ce abinda yake warware ma waccan arwallal shine abinda zai warware ma wannan taimama Allahumma sai dai malam yace maka bai dacewa kai sallar farilla guda biyu da taimama guda daya idan kai sallar magriba da taimama idan za ka sallar isha malam yace dole sai ka sake mata taimama ta ta musamman kafin kai ta ko da ya kasance kana zaune cikin masallaci sallar wannan ta iskoka za ka tashi ka leka ne idan ka samu ruwa sai kai arwalla idan baka samu ruwa ba malam yace sai ka sake yin wannan taimama haka malam yace mana idan ya zamanto kai sallar isha kana so ka shafa'i da wutri kai tsaye malam yace kana iya yin shafa'i da wutri da wannan taimama taka amma idan ya zamanto ka ja lokaci tsakanin sallar wannan taka ta isha da taimama malam yace sai ka sake taimama kayin kai wannan sallar taka haka malam yace mana idan za ka yi taimama da janaba dole sai ka yi niyya ga baki daya shi kuma dukkan ayyuka idan za ka yi sai ka yi niyya wallahu alam wannan shine karshen baban a dukkule wayannan sune abubuwan da suke da alaka da taimama wallahu alam abu da makaranta daidai Allah ya ba mu ladan ga baki daya abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh